gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yace sun samu rahotannin tsaron cewa ana iya kai hari kan tangarin Auno ko kuma Jakana tunda misalin karfe 3 na ranar Lahadi, amma babu wani mataki da jami'an tsaro suka doka na kare aukuwar wannan harin. A daren Lahadi ne dai wasu muhara da ake san cewa ayan kungiyar Boko Haram ne suka fama wasu motoci dake tare a mashigan garin Maiduguri a wannan gari da ake kira Auno da kuma da yake sararin kilomita 21 zuwa babban birnin Maiduguri, wanda suka dinga bankawa motoci wuta da ma gidajen mutane da ake san cewa ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma asarar dukiya masu dimbin yawa. Tun a safiyar jiya ne dai gwamnatin jihar Borno Professor Umar Zulum ya zarci wannan kauye inda ya jagantawa al'umman wannan gari da ma ya soma jawabin sa ga jami'an tsaron yana mai cewa
we have to be brutal in telling the truth. I'm pushed to the wall to say the truth. Since I was inaugurated as governor of Borno State from May 29 to date, Auno town is being attacked for about 6 times.
Yace dole ne yanzu mun fito ƙwarƙwarar wajen faɗin gaskiya, dan yanzu an riga an tura ni zuwa Bango dan tsaron da aka rantsar ni a watan Mayun 2019 har zuwa rana mai kamar ta yau. An kai hari daban-daban har sau 6 a wannan gari na Auno. Yace ba wa muna so mu nuna gazawar jami'an sojan Najeriya bane, ha'a, amma akwai wasu matsaloli. Dan a dan gaskiya mun sha yunkurin cewa a kafa wani sansanonin soja a wannan gari na Auno, duk da cewa akwai wannan sansani, amma da zaran karfe 5 na marace yayi za su rufe mashigar garin Maiduguri ne su kuma fice su zo su kwana cikin garin Maiduguri su bar wannan gari haka kawai. Dan haka waɗannan mahara ke samun wannan dama na kai irin waɗannan hare-hare kan al'umma. Wannan shine abin da ke faruwa a cewar gwamnatin jihar Borno.
More than 30 lives were lost here. Information was circulated to the Nigeria yesterday by the DSS and others that this town or Jakara can be attacked. 3 PM yesterday we had a security report.
Yace Federal rayukan mutane 30 da suka salwata yanzu hakan, kuma ko rahotannin tsaro da jami'an tsaron ciki suka aike wa jami'an sojan cewa akwai yuwuwar kai hari kan wannan gari ko kuma ƙauyen Jakana, kuma tunda misalin karfe 3 ne dai wannan rahoto ya fito. Yace akwai wasu motoci guda 3 da aka ce sun cika da mutane hada da mata da ƙananan yara kuma sun tafi da su. Wannan abin takaici ne matuƙa. Sai dai yayin da komandan rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole Major General Olusegun Adeniyi yake mai da martani kan wannan batu na cewa
we are going to do more than we are doing to ensure incidents like this.
Yace za mu ƙara himma kamar yadda muke yi don mu tabbatar cewa irin waɗannan matsaloli sun kawo ƙarshe. Yace ina kira ga waɗannan masu motoci da su guji zuwa su ce za su kwana akan titi. Ba ma so mu dinga ganin motoci akan wancan titi cikin dare.
The military closed the road. Yes, we closed the road so that Boko Haram will not take advantage of my to do commuter and transport as harm.
Yace su sojojin mu sun rufe hanyar ne saboda hana yan kungiyar Boko Haram zuwa nan su yi wa mabiya hanyar illa. Ganin cewa ana zargin akwai wata motar tanka da ke dauke da man fetur, kuma ana zaton cewa na jami'an sojan Najeriya ne cikin motoci 18 din da aka kona. Ko me ce ta komandan zai ce game da wannan?
To my knowledge, I don't know there is any military vehicle carrying fuel on that road.
Ya sani na ma babu wata motar soja da ke dauke da fetur akan wannan hanyar. Ba mu da wannan rahoto.
Same party people is misleading, is untrue, and is false.
Yace naga kuma wajen rahotanni da ke nuni da cewa an kashe mutane 30 a wannan wuri. Wannan ba gaskiya bane, wannan yaudara ne kawai kuma ƙarya ne. Wanda ya tsinci gawakin mutane 3 ne jiya, yau kuma da safe muka sake ganin wasu guda 7. Wannan kawai su ne adadin mutanen da muka gani a mace, kuma muna nuna alhininmu game da abin da ya wakana. Tun da farko dai sai da komandan ya kuma gabatar da wasu mutane guda 3 da yace dalibai ne da aka kwato su daga hannun yan kungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.